ayyare samalubi ayyare kasalubi kowa yana da abin fade ba wai sai laifi ba
jir sama kai aba jir ha
iye wace ake yi wararo yaro baya daga yaro bikin wani bai sai da wani ba ƙarya na fada ba abari miki mikiya rashin kula abari wasu dinkiya gilu-gilu ya kan cire tushiya shi kwa rashin uba bai ko bada shegiya
hai
kowa kan ya ce igiya tana tsada a garin suwarsa ce bata fada rijiya bada bai san tsada ba sai da mu nace ko akwai mu ko babu mu aye ƙarya kike auduga ba kyarai nazare ba
ya san inda zashi ya sai da toka ba wai ya zubar ba